أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
muna jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan muna wato ba san tsance salati zuwa ga manzon cewa annabi Muhammad sira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, kamar yanda aka alƙawarta mu jama'a cewa a wannan rana a daidai wannan lokaci za a gabatar da muhadara dangane da abin da ya shafi wato haƙiƙanin abin da ake ce masu yin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kogamu Allah ya kawo kuma ya ba mu dama. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tabbatar da harshen malam, sannan ya ba shi dacewa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wato yi wa malam gamdakatar da abin da zai faɗa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama mu kanmu da aiki da abin da wato malam zai faɗa. Malam falkatafaddal mashkuran wa ajuran.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باين حكا انقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwarmu a wannan waje mai albarka, wannan masallaci mai albarka a cikin kan gendarmerie wanda yake kan superior a nan birnin Niamey, Niger. Ba dan komai ba sai dan tunatar da kawunanmu karkashin inuwa ta addinin musulunci. Kafin in shiga kai tsaye game da abin da malam ya gabatar a kai, shine an saba gabatar da tafsiri a wannan masallaci a daidai lokaci makamancin haka a duk ranar Juma'a. To sai Allah madaukakin sarki ya kaddari malam sun yi balaguro, wanda kuma ina kyautatan yau sun ƙara soma don ɗazu kusan magriba. Malam ya kira ya ce sun sauka lafiya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi akan abin da suka tafi suka gabatar. Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin mizanin hasanat na aikin su. To duba da yanda waje an saba da karatu, sai muka ga dacewar bai kamata a bar wajen haka nan ba. Ya kamata duk da karancin ilimi da kuma karancin abin da ya shahide harkar ilimi, to amma ya kamata a ce wani abu, kamar yanda wani bawan Allah yake cewa idan aka ce ka ce, to kada ka ce ba za ka ce ba, domin za ka nemi ka ce wata rana a ce ba ka ce ba. To shi yasa idan aka ce ka ce, to tabbas sai ka yi ƙoƙari ka yi biyayya, musamman idan malamai ne suka ce, malamanka suka ce ka yi wannan. Sannan kuma nakan ƙara da cewa idan Allah madaukakin sarki ya baka dama, to ka sanya hannunka na dama ka dama ta. Domin idan baka dama ta ba, za ta yi dama ta je ta samu mutumin da yake da dama ya dama ta da hannun shi na dama. To shi yasa zan yi amfani da wannan damar da Allah madaukakin sarki ya bani don in tunatar da kaina abu na harko, sannan kuma in tunatar da ƴan uwa game da wani maudu'i mai muhimmanci wanda malam ya riga da ya gabatar, kenan ba sai na ɓata lokaci a kai ba. Wannan maudu'i shine haƙiƙanin soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to dan sauwakawa kaina wajen gabatar da wannan mawdu'i nayi kokarin raba mawdu'in kamar gida hudu. Abu na farko shine abin da ya shahi muqaddima gabatarwa. Abu na biyu shine abin da ya shahi wujubu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa sallam aktsaru min kulli al-khalq, kenan wajibcin soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ta fi duk wani abin halitta wanda kake so a cikin ranka. Abu na uku shine menene ake samu idan an so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wace falala ake samu. Abu na hudu shine kuma wata alamomi ne suke nuna tabbas wane yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah ta'ala idan Allah madaukin sarki ya kaddara kuma ya yarda, za mu yi magana akan waɗannan abubuwa guda hudu. Abu na farko shine gabatarwa. Abin da ya sha hankali na wajen ganin cewa mun samu mun tattauna akan wannan mawdu'i shine duba da yanda muke cikin wani wata wanda ake ce mishi watan Rabi'ul Awwal, wanda mafi yawanci ana samu ana yaudarar mutane a wannan watan, ana nuna wa mutane wasu abubuwa wanda sai a ce in mutum bai yi su ba, ko in mutum bai siffantu da wa'innan abubuwan ba, to baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan komi ba, saboda a wannan wata na Rabi'ul Awwal aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duba da haka, sai mutane su ringa ganin cewa idan baka siffantu da wa'innan abubuwan ba, to kamar baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duba da wannan, sai ya ga cewa sai naga dacewar mu samu mu tattauna akan wannan matsala, ba dan komi ba, sai dan mu tunatar da junanmu, mu tunatar da ƴan uwa, mu sanar da ƴan uwa mafi yawancin abin da yake wakana na hakika a cikin wannan. Shi yasa muka dauki mawdu'in a matsayin cewa hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna fata Allah madaukin sarki ya bamu ikon fadin daidai da kuma aikata daidai. Insha Allah ta'ala, da na yi tunani akan wani mawdu'i, to amma kuma ganin dacewar ya kamata a yi magana akan hakan, sai yasa aka bar wancan mawdu'in aka dawo kan wannan. Abu na farko shine mun kira mawdu'in da cewa hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan aka ce soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana buƙatar a kawo dalilai, yana buƙatar a sanar da kai yaya ne ne ake nufi da wannan. Kamar yanda idan ka diba Allah madaukakin sarki da ya tashi aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bai aiko shi haka kara zube ba, bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi abin da ya shahi wa'azi kai tsaye ba, a'a sai Allah madaukakin sarki yake aiko da mala'ika Jibril ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai kira mutane akai, ya koya wa bayin Allah madaukakin sarki ibada yanda ake kaza yanda ake kaza. To kaga ko ashe addinin musuluncin da ya koya yanda ake arwalla, misali yanda ake shiga dush, yanda ake tsarki, yanda ake kaza, kaga ko ya kamata a ce addinin musulunci ya koya yanda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma tabbas wanda addinin musulunci ya karantar da mu yane ne ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addinin musulunci ya gwada mana yanda ake soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda insha Allah ta'ala a cikin mawdu'in mu da zamu gabatar zamu ji ya yane ne addinin musulunci ya koyar. Wannan a gurguje zai kai mu gaba ta biyu, shine wajibcin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutane ya zamanto kafi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wani halitta, kowace irin halitta ce, ya zamanto kafi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan halitta. Me zai nuna mana wannan? Shine lalle mu sani cewa lalle soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai girma yana daga cikin imani. Duk wanda ya zamanto a cikin ranshi, a cikin zuciyar shi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan bawan Allah kamar baya da cikakken imani ne. Me yasa? Saboda akwai nassoshi da dama waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suke bayani akan cewa lalle soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bayi wajibi ne ya kasance kana son manzon Allah fiye da kowa a cikin ranka fiye da mahaifanka fiye da ƴaƴanka fiye da iyalanka fiye da dukiyarka kai fiye da komai gabaki daya fiye da kowa amma idan ka dibi rayuwar mu a yau zaka ga akasin haka ne amma zamu yi bayani akai insha Allah ta'ala kuma duk wanda ya zamanto a cikin ran shi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake son karan kanshi ma to wannan kamar yana halakar da kanshi ko yana tunkuɗa kanshi ne zuwa ga ukubar Allah madaukakin sarki wadda take magaggauciya ko kuma majinkirtiya me yasa saboda Allah madaukakin sarki yana iya yi wa mutum azaba kai tsaye yanzu ka saba ma Allah yanzu kai abinda Allah zai yi hushi da kai zai azabtar da kai kuma a yanzu Allah ya maka azaba kuma a daidai lokacin da Allah mai iko ne akan zaka yi abin da zai iya maka azabar amma kuma sai ya kyare ka ba wai dan baya so yayi maka azaba bane ba wai dan ba zai iya maka azaba bane a'a Allah madaukakin sarki zai barka ne har zuwa wani lokaci to wannan dalili yasa duk wanda baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ma kanshi to kamar yana cilla kanshi ne zuwa ga azaba wanda Allah zai mishi nan kusa ko kuma da jimawa in an jima shi yasa abu na harko hadisi da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu daga Imam Bukhari Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama hadisin Abdullah ibn Hisham Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu to yana rike da hannun sayyidina Umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Umar sai Umar yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah ka sani cewa la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya ma'aikin Allah wannan sayyidina Umar yake magana yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani lalle ni ina son ka fiye da kowa da komai a duniya amma nafi son kaina akan ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Umar la a ba haka bane wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa manzo Allah yake rantsuwa hatta akuna ahabba ilayka min nafsik har sai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance kafi so na fiye da kanka to a wannan lokacin shine zaka zamanto imaninka ya cika kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin da yace la wallazi nafsi biyadihi ai yana nufin sayyidina Umar har yanzu imaninka bai zamanto ya cika ba har sai ka ji a ranka kafi so na fiye da karan kanka fiye da ranka fa qala lahu umar sai umar yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu al'an wallahi yace tabbas a yanzu na rantsi da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la anta ahabbu ilayya min nafsi lalle tabbas a yanzu dai nafi son ka fiye da raina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo za a kashe ka zan iya shiga a kashe ni ne kai kuma ka rayu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin soyayyar ka a raina fiye da yanda nake son raina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina Umar al'an ya Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina Umar a yanzu ne tabbas imaninka ya cika ya sayyidina Umar kaga wannan yake nuna mana cewa ashe soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kana son shi fiye da ranka fiye da ƴaƴanka fiye da mahaifanka fiye da dukiyarka fiye da iyalanka fiye da dukkan mutane to wannan shine yake nuna cikar imaninka to shi yasa duk wanda ya siffantu da haka shi yasa wani malami yake cewa wanda ake ce mishi al-allamatul al-ayn yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wallazi nafsi biyadihi yana nufin ai imaninka ne ya sayyidina Umar baya shiga kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-an ya Umar sai yace ay yani yana nufin a yanzu ne imaninka ya cika sai da kashi kana so na fiye da yanda kake son ranka to ya sayyidina Umar a yanzu ne imaninka ya cika shi yasa abinda zamu takaita ko zamu tsakuro a cikin wannan hadisin a cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yace la wallazi nafsi biyadi kadiba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi kin as-sadiq ne mai gaskiya ne al-masduq kuma abin gaskatawa baya da bukatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayin rantsuwa idan sai yi magana amma kadiba kaji sai da manzon Allah ya ce la wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa ya sayyidina Umar manzon Allah ya rantse tare da cewa ko bai rantse kin ba mu mun san gaskiya ce to rantsuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi anan yana nuna ta'akidi ne ana ƙara tabbatar da cewa ashe sayyidina Umar sai yanzu ne imaninka ya cika shi yasa duk wanda ba zai siffantu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran shi fiye da yanda yake son bayi fiye da yanda yake son ransa to har yanzu dai da saura imani shi bai zamanto cikakke ba kamar yanda hadisin nan ya nuna mana sannan abu na gaba wajibcin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kafi son kowa kamar yanda na ambata a warko sama da mahaifanka da ƴaƴanka da dukiyarka da iyalanka da kuma abin da ya shafi mutane gabaki daya akwai hadisi guda biyu wanda zan takaita akan su hadisi na farko shine hadisin Imam Bukhari har ila yau shi kuma hadisi ne daga Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa walidihi yace wallahi ina mai rantsuwa da wanda raina yake hannunsa shine Allah babu wanda imanin shi zai cika daga cikin ku face sai na kasance ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fi soyuwa a ran shi fiye da ƴaƴan shi fiye da kuma mi iyayen shi dole sai ya zamanto wannan kaga har ila yau a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ni ya sake rantsewa ba dan komai ba dan a sake tabbatar da maganar nan to wannan rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake janyo hankalin mu akan cewa mu gane tabbas soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujita a ran mu fiye da komai da komai in dai abin da ya shafi halitta ne to shine yake nuna cewa imanin mu ya cika me yasa nace in dai abin da ya shafi halitta ne domin baya yiwa ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda kake son Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu bal shi ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala da wannan darajar ta cewa dole sai an so shi fiye da kowa na halitta imanin mutum zai cika amma kada ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da son da kake ma Allah madaukakin sarki amma kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa fiye da komai na halitta wannan shine abin da yake daidai hadisi na gaba shine hadisin da Imam Muslim shi ko ya rawaito shi daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara yarda da shi yake cewa shi ko a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa la yu'minu abdun bawa baya yin imani ma'ana imanin shi baya cika hatta akuna ahabbu ilayhi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in hasse na kasance na fi soyuwa a ran shi sama da iyalan shi sama da dukiyar shi sama da kuma ni mutane gabaki daya to kaga wannan hadisi shine yake cikar da wancan hadisin su tabbatar da maganar da muka yi a farko cewa washibi ne kaji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴaƴanka fiye da iyayenka fiye da dukiyarka fiye da iyalanka fiye da kuma duk mutane gabaki daya to wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kasantuwar cewa tabbas imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin imani gare sa to kaga wannan shi yake tabbatar mana da cewa dole wajibi ne kai bawa ya zamanto kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana cewa tabbas son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu abinda ya shafi imani ya zamanto ya cika wannan agurguje shi zai kai mu zuwa ga gaba ta gaba wanda za ta yi mana magana akan wai shin saboda ina so in kai mataki na karshe wanda a can ne nake so in tsawaita bayani shine gabar mu ta alamomin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nan ne ake rudar mutane to dalilin da yasa nake so in je da sauri in bar wa'annan maganganu akai abu na gaba shine to me ake samu yayin da ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin falala ko kuma ni ne ne za a samu bayan an yi ni bayan an so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine duk wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alqiyama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake gaya mana daga cikin hadisi riwaya ta Imam Muslim da ya rawaito daga Anas bin Malik har ila yau Allah madaukin sarki ya kara yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani namiji yazo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqal sai yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah mata sa'a yaushe ne alqiyama za ta tashi yaushe ne za ta tashi kiyama ya rasulullah قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم شين كنا تنبيا أكن يوش ذا تشاء القيامة شين ميكتانا دا مقياما ميكتانا دا زوا غونا القيامة دو مي إذا القيامة من صاحب النسكي وكان أتكي أمبا كتانا دو كوني بدا ساهم مثلا تو من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيكي تنبيا تو كنا تنبيا أكن رانا تشاء القيامة شين ميكتانا دا من رانا تشاء القيامة قال سيتي حب الله ورسوله يتي أبن نتانا دا ما القيامة كلي shine ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya wannan son da nake ma Allah da wannan soyayyar da nake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai abin da na tanada domin ranar tashi alqiyama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi fa innaka ma'a man ahbabta to lalle haka sani kai kinnan a ranar tashi alqiyamar kana tare da wanda kake so wa yake so yace iya san Allah iya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan yake nuna a ranar tashi alqiyama duk wanda yake san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ranar tashi alqiyama zai kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da shirki soyayya ta gaskiya ba soyayya da ake hodi a baki ba cewa ina san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaza amma kuma a aikace yana nuna kuma sabanin haka ne to kaga wannan yake tabbatar mana da cewa duk wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alqiyama zai zama tare da shi haka hadisi daga Anas dai har ila yau Allah madaukin sarki ko kuma Anas bin Malik yake kara cewa yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake gaya mana yace bamu taba jin wani dadi ba bayan jin dadi da muka samu kanmu na musulunci bamu taba jin wani jin dadi da muka ji dadi sosai akan shi sama da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai kana tare da wanda kake so a ranar tashi alqiyama me yasa in kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin farin ciki ne yafi ranar tashi alqiyama ka ganka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wannan farin ciki to shi yasa bu taba jin wani farin ciki bayan farin ciki na musulunci da suka samu kansu fiye da irin wannan farin ciki to haka hadisi yazo daga عبدالله بن مسعود الله مدوكين سركي يقار يدا دا شي حديث ني دا امام بخاري دا مسلم سكا فتب دا شي yake cewa wani namiji yazo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ya ni zaka ce game da mutumin da yaso wasu mutane amma kuma bai hadu da su ba a ranar tashin alqiyama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai shi mutum dan adam yana tare da wanda yake so ai ana nufin fil janna ko kuma a ranar tashi alqiyama duk wanda kake so a nan duniya to ranar tashi alqiyama tare za ku tashi anan nake shan hankalin mu matasa musamman abinda yasa nace matasa saboda a yau idan ka dibi rayuwar matasa zaka ga rayuwa ce ta abin tausayi me yasa na wada haka saboda yanda zaka ga soyayyar wasu bayin Allah wa'inda busuma kai ka kalle su kallo na mutunci balle har ka shi kana son su amma ka ga soyayyar su ta kama zukatan wasu daga cikin mutane wasu daga cikin matasa musamman ɗan kallo misali zaka ga mutum yana son wani ɗan kallo tan tagariyar kafiri amma yanda yake son shi a cikin zuciyar shi wallahi tallahi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya so me yasa saboda zaka ga duk wata dabi'a da wancan dan kwallon zai yi to fa ita yake kokarin yi a daidai lokacin da aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sifanci da dabi'a irin kaza sai ya ce kai ai mu yanzu me yake da suna mu ai generation din yanzu mun ci gaba onne evolue wace ce mun ci gaba ba irin waccan bace ba wai ci gaban musulunci wai shine kauyanci ci gaban ɗan kallo shine ci gaba wanda yake ci gaba wanda wai har ana tunanin shine ci gaban da za mu yi tare da cewa ba za ka taba ganin mutumin kirki wanda yake na asali a irin wannan wuraren ba daga mawaka bamu da aiki sai aski irin na mawaka wallahi tallahi bana mantawa a zandar wani lokaci malam Iliya Allah madaukin sarki ya kara mishi rayuwar shi albarka wataran akwai lokacin da aka yi yayin turakar wandan nan turakar da ake sa shekarun baya malam Iliya yana farin ciki game da matasa sun fahimci sunna ana dage wando ashe ashe malam bai san ba ashe wai kawai an ga wasu mawaka ne suna sa turakar ake sawa sai daga baya ya fahimci haka nan malam ya toye yana wa'azi yana cewa alhamdulillah matasa sun gane sunna yanzu suna sanya wando ne su sa kaza kaza da sauransu sai daga baya ya bayyana a gare shi ashe ashe wai wani dan kullun dan mawaki ne ya fara sanya wannan wannan shikenan sai mutane suka fara so su sa wannan tare da cewa an ce musu manzo Allah ya ce a dage wannan bisu dage ba wai yau wani mawaki kawai ya sa yayi waka shi shikenan sai ya zamanto wannan abin har ya zamanto musu abin koyi kaga anan nake cewa shi yasa zamu yi bayani akan shi amma zan hade shi yanzu kafin in zo wajen akwai abin da ake ce mishi muna da dabi'o'i guda biyu ko kuma gaskata abu ko ƙaryata abu akwai abin da ake ce mishi gaskatawa bi lisanil hal akwai kuma gaskatawa at-tasdiq bi lisanil maqal akwai abin da zaka gaskata da halishe wanda yake na halayenka dabi'unka ne za su gaskata abin akwai kuma abin da kuma bakinka zai gaskata misali kai ne aka kawo watalla addinin musulunci sai kace ka gaskata ka amshi musulunci amma aka ce maka in ka zama musulmi sai kai sallah in Allah ya baka dukiya in ta kai lokacin da za a hudda zakka sai ka hudda zakka in watan ramadan ya zo sai kai azumi in abu kaza ya zo sai kai kaza dole sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace ka ji ka ce kai yarda ka amshi musulunci kawai sai kaje kai zaman ka sallah asuba in an zo sallah baka yi magriba baka yi isha'i baka yi in an zo azumi kai kai bai dame ka ba zakka kace kudi na ne an kiba a hudda da sauransu kaga bakinka ya gaskata cewa ka yarda da musulunci amma aikinka ya nuna ne baka yarda da musulunci ba a banza kenan dole sai ya zamanto ka gaskata da baki kuma ya zamanto gabbanka sun gaskata to kaga su da ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana cewa a dage tufafi busu gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yau dan mawaki ya zo ya ce kusa saboda dama tallace ya ce kusa turwaka kawai sai suka fara sawa kaga sun yi imani da mawaki sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wannan halaye namu sai mun kiyaye shi dole zamu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda muke son kowa to anan ina sake kuma jan hankalin ƴan uwana waɗanda suke mata su ma zaka ga suna da wannan dabi'a a yau dabi'a ta cewa zaka ga suna son wasu mutane koma bayan addinin musulunci ko koma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sama da san yanda suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda yau wata za ta hito a fina-finai misali film ne ko kuma seri da ake kallo ko wani abu makamancin haka za ta sanya wata sutura sanyawa sutura ke da wuya wallahi tallahi za ka ga haffotan wannan baiwa Allah ake ɗauka wai ana ɗaukar uniform wannan tufafin ya kamata ni ma in yi irin shi tufafi ne kuma wanda za ka ga sai a hankali ko kuma za ta ce a yi kaza tare da cewa ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ka ga an yi imani da shi ana bin shi to wannan bi yana fasarta mana cewa ha mun so wasu ne fiye da yanda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kauce mu maudu'i wannan shine abin da kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk wanda yake son ba wani to ranar tashi alkiyama zai kasance tare da shi a gurgushe abin da zai kai mu gaba ta hudu kenan ni zai kai mu gaba ta hudu shine alamomin wannan na faɗi abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwan da zaka iya samu idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wai suna nuna su kadai ne ba ba yana nuna na tashi alkiyama zaka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ba a'a a nan rayuwar duniya in dai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka rayu cikin farin ciki in kana nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane za su soka Allah madaukakin sarki zai soka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kadiba kaga ha Allah madaukakin sarki yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace da su mutane kenan mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace da su in kuntum tuhibbuna Allah in dai ku kuna son Allah madaukakin sarki fattabi'uni to ku bi ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah in dai kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki zai so ku kaga wannan yake nuna ashe in ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki zai yi ni zai soka wannan duk iya daga cikin falala da ake samu kaga wannan shi yake nuna mana cewa shi yasa Anas dan Malik yake cewa ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son Abubakar ina son Umar bin Khattab radiyallahu anhuma yace ina kuma kaunar in kasance tare da su a ranar tashi alkiyama sai wata magana ne ban sha'awa mai kayatarwa yace wa illam a'malu bi a'malihi yace koda ko ban yi aiki irin aikin da suka yi ba me yasa domin ya san yin aiki irin nasu abu ne mai wahala aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban ma musamman khulafa'ur rashidin daga cikin khulafa'ur rashidin din ma nabiyun harkon su sayyidina abubakar da sayyidina umar yace ni ina son manzon Allah ina son Allah ina son manzon Allah ina son abubakar ina son umar kuma ni kaina nasiru na saki hadin wannan ina son su kuma ina kaunar ranar tashi alkiyama in tashi tare da su koda ko ban yi aiki irin nasu ba Allah ya ji tausayi na ya ji tausayin mu gabaki ɗaya ya sa mu tashi tare da su me yasa domin mutanen kirki ne mutane ne wanda sun ba da gudunmuwa sosai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda suke son ransu za mu ji a cikin bayanin da zai biyo baya kaga wannan Allah madaukakin sarki zai soka akwai abin da ya kai Allah madaukakin sarki yace yana son bawa Allah madaukakin sarki ya halicci sammai ya halicci ƙasai ya halicci mala'iku ya halicci bayinsa ya halicci aljannu ya halicci komai da komai da ka sani yau yace yana son ka wace irin falala ce wannan to shi yasa in dai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi tallahi Allah zai soka kuma Allah madaukakin sarki idan ya so bawa zai tashi yayi shela a cikin mala'iku yace ya mala'ika jibril yace ka sheda ina son wane misali zan dauki sunana Allah zai ce ya mala'ika jibril ina son nasiru muhammad nasiru dan muhammad ka je kai shela a cikin mala'iku cewa ina son shi su ma su so shi mala'ika jibril mala abdullahi ya shiga kowa da kowa insha Allah yana shiga Mala'ika Jibril zai je ya samu mala'iku yace ya mala'iku ku sani cewa Allah yace yana son wani dan wane kuma kuma ku so shi kafin shi mala'ika Jibril zai ce ya Allah ni ma ina son shi mala'iku kuma su ma za su ce muna son wannan bawan Allah Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah ya je wa son wannan bawan Allah a cikin jama'a a cikin mutane baka san mutum ba kawai mutum bai san me zai yi wannan kawai sai ya ringa gani yana so na ba dan komai ba saboda Allah ya ce yana so na ya sanya soyayyar ne a cikin mutane to shi yasa duk wanda ya so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai so shi mala'ika jibril zai so shi mala'iku za su so shi kai bayin Allah nagari za su so shi yawa shine abin da na manta Allah zai sanya soyayyar a cikin zukatan bayin Allah nagari dan wani dan banza ya nuna baya son ka kanka damu wallahi idan mutanen kirki suna son ka alhamdulillah shi ba mutumin kirki bane dama ya sa ya so ka shi yasa ai mutanen da suke haduwa su ne wanda aikin su ya hadu shi yasa zaka ga wanda yake son ɗan kwallo akwai wuya su hadu da soyayyar Allah da manzansa a lokaci guda ina hadin wanda yake son ɗan kwallo anan ban yi jama'u gabaki daya ba akwai wa'inda suna son ɗan kwallon fiye da yanda suke son Allah ne akwai wanda kuma idan balo ta zo a lokacin sallah ba sa zuwa me yasa saboda suna son Allah fiye da ɗan kwallon nan idan ana match tsakanin Barca Real ko da Venter ne Venter Ventiner zuwa Vendezer sai ya zo ya yi sallar isha'in shi a masallaci ko in ya yi sallar magriba baya zuwa kallon balon nan har sai an yi sallar isha'i ya tabbatar ya yi da ibadun shi tukwana hankalin shi ya dawo ya tahi kaga wannan ba za ka hada shi da wanda ko sallar magriba bai ba ya tahi dan ya samu waje gaba-gaba wajen kallon balo shi wancan ya nuna ya fi son ɗan kwallon sama da Allah da manzansa domin Allah ya kira shi zuwa ga sallah bai zo ba ya kira shi ya zo zuwa ga bautar Allah bai zo ba ya tafi zuwa ga kallon wasu ɗan kwallo da sauransu wallahi malama wani abin takeici ba na mantawa na manta wani gari ne aka yi shi za a yi match tsakanin Barca Real in ban manta ba ko Barca wani wuri supporter din Barca wallahi na shi an ce sai da suka yanka ba dan komai ba saboda wai Barca ta zamanto ta ci ta yi ganye na? Babbaku babbaku ƴan Afrika babbaka ana Afrika ne ban san anan Niger ne ban san wani wani region ne ba dan Allah ka diba kai tare da cewa la Allah ƴan barsan busu ma san kai kana yi ba tsakanin su zaka ga assalam suna gaisawa in an kare match suna gaisa suna dariya amma kaga supporter wai kai dan Real ne shi dan Barsa bana ce ba ni shi dan Barsa shi dan Real zaka ga suna gwabza hoda wai saboda ni saboda match malam tsabagen lalacewa da ta same mu shi yasa Allah ya kare mu kan sabkar kan mawdu'i na shi yasa wannan yana nuna mana karancin nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine alamomin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu irin alamomi ne suke nuna cewa wani tabbas yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine zan yi shinhuda akan kafin in shiga shine mu sani cewa lalle wa soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alamomi da yawa قد تحدث عنها علماء الامه حقيقه malaman al'umma malamai na kirki sun yi magana maganganu kai akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai in ci tuwo in koshi ne in yi to in ce ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in yi zamana ba a'a ba shine ake ce masa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu shi abinda malumai suka ce yace kamar misali abinda alqadi iyad Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa yana daga cikin wa min muhabbatihi nusratu sunnatihi yana daga cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani ka taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunna zan dauki misali aswaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kana tunatarwa kullumci aswaki kai aswaki yana daga cikin aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na karshe kafin ya bar duniya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajali ya zo mishi yana kan gadan mutuwa yana kwance yana gargara ya kusa mutuwa sai ga Abdullahi ya zo kanan Aisha radiyallahu anha dan sayyidina Abubakar ya shigo ɗakin Aisha domin yar uwar shi ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana cikin tsanani ba shi da lafiya sai ya daga kanshi zuwa ga Abdullahi yake kallon Abdullahi kadiba kaji mata na kwarai mata waɗanda suke lura da yanayin da mazajin su suke ciki Aisha radhiyallahu anha tana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kallon Abdullahi bin Umar bi Abdullahi bin Abi Bakr sai ta yi kawai kai tsaye sai ta gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aswakin nan ne yake so manzon Allah bai mata bayani ba ga abin da yake so kawai kallon da yayi zuwa ga wa zuwa ga Abdullahi matan mazajen mu ne haka suke Allah madaukin sarki ya kara shiryar da mu gabaki daya to sai tace shin a khuduhu laka ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin in amso maka wannan aswakin fa ashara bi ra'sihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da kanshi an na'am cewa eh kamar misali mutun ya daga kanshi saboda manzo Allah yana cikin wani hali sai rasu sai mutu Allah madaukin sarki tunda ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a dancan ni ko kai dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so Aisha radhiyallahu anha ta amshi wannan aswakin sai ta kare inda Abdullahi ya tattauna sai ta tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tattauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshi aswaki yayi aswaki Aisha radhiyallahu anha take cewa ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istanna istinana yayi wani aswaki irin wannan aswakin wanda ya kai na wannan rana me yasa saboda sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dabbaka aswaki wallahi sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da aswaki a wurare daban-daban wajen kwancin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo zai kwanta kafin ya kwanta sai yayi aswaki suwa suke dabbaka wannan sunna ba wai kawai in dage wando kadai ake ce mu sunna ba in kama hannu in zan yi sallah kadai sunna ba duk abinda aka ce maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka dabbaka shi akwai lada a cikin shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu tayammum damuntawa yin abu da hannun dama yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka kudirce a ranka in zaka yi wani abu kayi shi da hannunka na dama sai ka sa a ranka kai niyya dan in yi koyi da manzon Allah wallahi za a baka lada amma me muke yi mun bar turawa mu wani in yazo kwanci ma bai ma san ya kurkure bakin shi ba yayi aswaki manzon Allah iya tashi da kwana aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da zai yi arwalla aswaki wurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aswaki wannan na dauki misali ne da asuwaki ba dan komai ba saboda yanda naga mafi yawanci mun yi kaura game da asuwaki shi yasa na dauki wannan misali a matsayin misali to sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taimake ta ka ringa kokarin kira zuwa ga wannan sunnar iya daga cikin alamar cewa tabbas kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zaka shi mutun an ce mishi kaza sunnar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma yana hoda da ita to wallahi tallahi ba zai gaza cewa ba wannan mutumin dama har cikin zuciyar shi baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ai a dabi'a ma malam a dabi'ance zaka ga mutum idan yana son wani zaka ga yana kokarin ya aikata irin abinda wancan yake so ko abinda yace ko ba haka bane ba zaka ga haka ne abinda aka ce masoyinka yana so to wallahi tallahi zaka ga kai da kanka kana kokarin ka yi ka so wannan abin kan mu manta labarin me yake da suna Laila Majnun yaya yayi saboda hauka wai soyayya ce yake yi wa wannan ita matar nan yana son ta ne wai karan gidansu la haula wala quwwata illa billah karan gidansu yarinyar da yake so ya hito ya ganshi a hanya kawai yake bin shi yana son wannan karan shi ma yake bin shi yake bin shi yake bin shi har karan yazo ya huce ta ga gaban wasu masallata suna sallah shi ma ya huce bai ma gansu ba tsabagen hankalin shi yana kan karan nan wai ba dan koyi ba saboda girman soyayyar da yake ma Laila malam karan gidansu Laila ba Laila bace ba karan gidansu ya huce sai bayan ya dawo sai wani ya tare shi yace kai dazuka huce ta gaban mu muna sallah ya za a yi ka zo ka huce ta gaban masu sallah yace aina ni ban ma san na huce ta gaban ku ba yace waje kaza 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 ka biyo kare na huce yace in ku haka ne yace ka binciki sallar ka yace ni yanda nike son wannan karan yace hankali na bai bani ba na nutsu akan wannan karan bai bani ba har na huce ta gaban ku amma kai kana sallah gaban Allah amma har ka ganni na huce ta gaban dun nutsuwarka ba ta kai zuwa ga tunani ga Allah ba sai ka ganni na huce da Allah ka diba kaga to shi yasa in kana ka diba ka shi wa kare ne fa malam karan la haula wala quwwata illa billah to dole yana daga cikin alamar san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka taimaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wazzabu an shari'ati abinda ake cewa azzabu shine addifa ka kuma ba da kariya game da shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a ta musulunci ya zo da ayi kaza ayi ma iyaye biyayya ayi karatun alqur'ani to duk wanda ya zo zai ci mutuncin alqur'ani ka ba da kariya wannan iya daga cikin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine kuma da guri akan cewa dama ka halarci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayi dama Allah yayi ka a matsayin sahabi kai ma ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da shari'i ba haka wadan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a huce wajen ba a'a sai malai yace fayabdhula nafsihi wa malihi dunahu idan kai gurin wadan ka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bada ranka da dukiyarka fansa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba manzo Allah kariya wa'inda suka bada rayukansu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wa'inda ake cewa al-muhajirun wanda suka yi hijira an cuta musu an cutar da su an kashe wasu daga cikin su bayan Allah ba dan komai ba dan saboda yanda suke nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba ka gafa wa'inda suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta bangaren dukiyar su sune al-ansar wa'inda suke mutanen Madina manzo Allah da ya hijira ya zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da zai zauna suka gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci suka baiwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya da za su yi kasuwanci suka ba su gidaje suka ba su kaza suka kai wasu suka saki matansu suka ce ku aura dan Allah kadiba kaga yanda suke nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kira wani wanda ya hijira ne daga Makka ya zo Madina sai manzo Allah ya kira wani shi kuma wannan dan Madina ne sai manzo Allah ya ce daga yau na hada ku kun zama ƴan uwa wannan dan Madina zai sha wannan dan uwan nashi dan Makka su tahi gidan shi in mata biyu gare shi ko uku ya zo ya ce ka zaɓi wadda kake so ba shi zai nuna wadda baya so ya sake ta ba a ta zai maka ka zaɓi wadda kake so in ka zaɓa shi ya sake ta ya ce kai ka aure ta ba dan komai ba saboda yanda suke soyayya soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ita ta jayo yake ma dan uwan shi sahabi soyayyar wannan kadiba kaga yanda sahabbai wasu ka nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka zan yi wata magana a ƙarshe wanda zamu fahimci wannan soyayyar da ake nuna wannan abinda alqali iyaf ya hudi kenan akwai magana ibn hajar al asqalani Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama wanda zan takaita akan ta sai in je zuwa ga wani bayani insha Allah saboda lokaci ibn hajar al asqalani yake cewa wa min alamati al hubbil mazkur yace yana daga cikin alamar soyayyar da muka ambata ma'ana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an yu'arrida ala al mar'i shine ya bushirto game da mutum mutum ya bushirto cewa a ran shi ya ringa tunani ya ringa sawa a ran shi cewa allau khuyira baina faqdi gharbin min aghradihi aw faqdi ru'yatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine bawa ya ringa halartawa a cikin ran shi a cikin zuciyar shi cewa wai shin da za a bashi zabi akan cewa da ya rasa zuciyar shi da ya rasa dukiyar shi da ya rasa iyalan shi da ya rasa ahalin shi da kuma rashin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne yahi mushi ciwo yace amma wa allau kanat mumkina inda a ce ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din zai yi yanzu a ce an baka zabi zaka iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da ka rasa ganin manzon Allah da ka rasa dukiyarka dan Allah wanne zaka zaba sai kace kai gaskiya rayuwa ta yi zahi ho yanzu muna cikin wani yanayi gaskiya kudin nan gonda ka rasa su to yana nuna cewa baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da malai yake ni yake cewa dole sai ka ji a ranka ai dukiyar mi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata dukiya domin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai jin dadi ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su zauna su ringa kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda yanda suke san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana kallon shi zaka ga haske a huskar shi zaka ga kaza a huskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda yanda Allah madaukin sarki ya kyauta ta halittar shi to kaga malam yake ce mana malam ibn hajar al-asqalani yake cewa idan dai za a ce maka gonda ka rasa dukiyarka akan ka rasa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ya cikin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ji a ranka da ka rasa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gonda ka rasa komi komi nene a duniya gonda ka rasa shi domin duniya dama karewa take tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in wanda Allah ya fi son shi fiye da kowa a cikin halittunsa ya bar duniya to ina gani ko kai kunun bayan lude law kanat ad-dunya tadumu bi ahliha da a ce duniya tana dawwama da ma'abutan cikin ta to fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne har yanzu a raye kuma wanda ba zai taba mutuwa ba baqiyan zai kasance har abada ba zai mutu ba da dai a ce duniya tana dawwamar da mutane Allah madaukin sarki ya ƙara sanya mana soyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko idan haka ya kasance kai a ranka gonda ka rasa ganin manzon Allah da ka rasa wani abu a cikin duniya to kaga baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan kuma malam a ƙarshe yake cewa wannan wa baya shiga yace walaysa zalika mahsuran fil wujudi wal faqdi yace wa wannan nuna cewa gonda ka rasa ganin manzon Allah ko kuma ka gane shi ba ya takaitu bane akan samuwar shi da kuma rashin shi yace a abal yati mithluhu yace bar dai yana shiga cikin fi nusrati sunnati cikin taimakawa sunnar shi daga taimakawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga rasa dukiyarka sai kace akramakallahu gonda ha aljiyuna ya nauyi kaga an samu matsala kenan gonda ka taimakawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake ni wadhab an shari'ati kuma da kuma nuna kariya game da shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kuma kin saba masa wannan duka na kawo mana maganan malamai ne kafin in je zuwa ga wata magana da zan yi shi yasa malamai suka ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ta tattaru kan abubuwa guda hudu ya shahi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahi nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine ta'atuhu fi ma amara duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni zuwa gare shi to an kare kada ka ce to bara mu yi tunani a garin mu ana yin wannan abu anya ko ɗan unguwar mu in ne wannan abu ba za su ce mun mahaukaci ba to aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ba balantana kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzo Allah hankali a duniya gabaki daya amma suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mahaukaci ne kadiba ka jifa to dan yau ni an ce mini mahaukaci sai in damu shi yasa in dai wani malami yake cewa in ho ka shirya ma da'awa zuwa ga Allah to ka shirya ma komi za a ce maka sakare za a ce maka mahaukaci za a ce maka mawaki an ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki malam
kadiba kaga cin mutunci kai yanzu ka taba ga mutumin kirki yana waka to
ban dai sani ba ni dai ban taba gani ba
mutumin kirki abinda nake nihi da mutumin kirki zaka ga waɗanda suke waka mafi yawanci na daya a duniyar ma ba za ka gansu cikin ma'aikatu manyan ma'aikatu ba ba za ka gansu cikin abin da ya shafi mutane waɗanda ba a ma yi magana addini ba a duniyan can ma suna da cikin me yake da suna mutanen da za su kawo ci gaba a rayuwa ba za ka gane su ba ba su da aiki sai ka ga suna wani aski suna sa wasu kaya daga kaga kayan da yake sa ka san da kaya ne na marasa kumya kaya ne na wanda ba su tunanin Allah a gaban su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kadiba kai tsakani da Allah wai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mawaki ne to ni yanzu dan an ce mini mawaki ko an ce mini mawakaci sai in damu bai kamata mutun ya bata lokacin shi to ta'atuhu fi ma amara kayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da'a cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi wannan shine abu na farko da zai nuna cewa tabbas kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine suka ce wa tasdiquhu fi ma amara ka gaskata umar wa tasdiqu fi ma akhbara jayyidan ka gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari duk abinda manzon Allah ya bada labarin shi kawai an kare gaskiya ce ka zamanto kamar sayyidina abubakar anan zan ka mana misali sayyidina abubakar sayyidina abubakar wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu sayyidina abubakar suka ce wai ka ji abinda mutumin naka yake hodi yace me yake hodi wai ya ce lokacin da Allah madaukin sarki ya safkar da subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah madaukin sarki yace mun yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi a cikin dare guda shine daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama kuma duka aka tafi aka dawo daga makka zuwa baitul maqdis ma ta yi kiluruwa ne sai suka ce wai duka a cikin daren ba yace wai an yi wannan tahiyya kuma har aka tafi sama da shi kuma wai har aka dawo da shi duka a cikin dare dubu musabin da akewa sai yace shi ya wadi sayyidina abubakar kenan sai suka ce shi ya wadi sai yace to in dai ko shi ya wadi wallahi tallahi haka ne ba tare da yayi ba ya ma shi labarin daga manzon Allah saboda baya shakku akan manzon Allah duk labarin da manzon Allah zai wadi gaskiya ce wannan yake nuna sayyidina abubakar masoyin manzon Allah ne na gaskiya kai ba wai mu muka ce sayyidina abubakar masoyin manzon Allah ne na gaskiya ba a'a Allah da kanshi a cikin alqur'ani yake cewa iz yaquli li sahibihi la tahzan kaf malaman tafsiri ittifaqi ne suka ce abinda ake nihi da iz yaquli li sahibihi ana shine sayyidina abubakar ɗan shi'a da suke zagin sayyidina abubakar suna cewa baya son manzon Allah to gashi Allah da kanshi aka kira ka da sahib masoyi na gaskiya babu kamar wanda yake son manzo sa sa kamar sayyidina Abubakar shi yasa wani lokaci aka ce ya rasulullah a kaf duniya wa kake so manzo Allah ya ce Aisha aka ce ya manzo sa sa wannan a cikin mata ne a cikin maza yace babanta wa kenan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya bada gudunmuwa ga manzo Allah sa sa ya bada kariya wani lokaci Aisha radiyallahu anha hadisi daga Imam Bukhari Aisha radiyallahu anha take cewa wani lokacin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina Abubakar tun kenan kaga ai Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne bayan an yi hijira har an tayi Madina ma tukwana ake to nan tun suna Makka za a yi hijira Aisha tun tana gidan su tace wani lokaci sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina Abubakar a lokacin da manzo Allah bai saba zuwa irin wannan lokacin ba shine tsakiyar rana kawai wani ne shela sai yazo yake ga yawa sayyidina Abubakar ai annabi Muhammad yana koma sayyidina Abubakar iya jin haka sai yace wallahi manzon Allah bai zo da komai ba sai daga umarnin Allah madaukakin sarki saboda yanda ya san manzon Allah sai sayyidina Abubakar ya tambaye manzon Allah sai aka yi wa sai manzon Allah sai aka ce bismillah da yazo kadiba kaza musulunci yanda ya koyar Aisha radiyallahu anha tace da manzon Allah ya zo bai shigo mana gida kai tsaye ba manzon Allah ya sallama ya nemi izini sai aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shigo sai ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma a yau in ka tafi gidan mutane sai ka shiga tsakiyar gida zaka ce assalamu alaikum wani wallahi sai ya shiga cikin daki yake sallama ba gidansu ko gidanku ne aka ce kai sallama saboda kana iya shiga ka tar da wasu ba a halin da ya kamata ba dama in gidanka ne misali
ku biyu ne kai da matarka wannan ba matsala bane amma shi ma abin da yafi shine kai sallama ka yanke shi saboda akwai wani yanayi wanda babu dadi kaga mutum akan wannan lamari to manzo Allah sai da ya nemi izini aka ce manzo Allah sasan ya shigo kadi ba ka ba shi yasa a cikin alqur'ani Allah madaukin sarki yake cewa ya allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nifu wa tusallimu ala ahliha kadi ba kaga Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani mu kuma mun ce mun yi imani da Allah Allah ya ce kada ku shiga gida wanda ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun yi sallama sannan ku nemi izini domin alwawu la tufidu tartib ita wawu ba ta nuna wai sai an nemi izinin sannan ayi sallama a'a ayi sallamar ne a adabi an ta sannan a nemi izini assalamu alaikum aka amsa maka sai ka ce in shigo in an ce ka shigo akramaka Allahu ka shiga Allah ya ce fa in qila lakum urji'u farji'u in aka ce akramaka Allahu ka shigo wallahi ka wuta ka dai ka saboda watakila suna cikin wani yanayi ko ba su so ka shigo a wannan lokacin to haka musulunci ya nuna manzo Allah ya nemi izini aka bashi izini ya shigo sai ya baiwa sayyidina Abubakar labarin cewa Allah ya ce su yi hijira kuma tare Aisha radhiyallahu anha muhallu shahi tace ita bata taba sanin ana yin kukan murna da farin ciki ba sai a wannan ranar sayyidina Abubakar yake kuka ba wai bakin ciki yake ba wai farin ciki ne yasa shi kuka wai abin da yasa shi farin ciki har yake kuka tunani yake wai farin ciki ne yake saboda Allah ya ce yayi hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koko yana farin ciki ne saboda zai yi hijira tare da masoyin shi sallallahu alaihi wasallam wannan duk ba soyayya bace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan hijirar sun shiga cikin kogo kan mu manta wata macijiya ta ji kamshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ta leko ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina Abubakar sai ya tunanin macijiyar nan za ta cuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sai ya dauki kafahuwan shi ya like kofar da macijiyar nan take ciki macijiyar nan take sara kawan manzo sayyidina Abubakar take sara sai ga sayyidina Abubakar yana zuha kai sai da zuha ta taba huskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sai manzo Allah ya tambaye sayyidina Abubakar lahiya tukwana sai ya shinne kafahuwan shi kai yanzu wanda baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan abu sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai na ji tsoron ta cutar da kai shi yasa na like gwanda ni ta cutar da ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadi ba kaga tsananin soyayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye macijiyar nan me yasa kika sare shi sai ta ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaunar in huto in gane ka ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hana ni ganin ka macijiya tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hana ni shine ni kuma nake sa rashi ko ya janye kawai shi in ganka ya rasulullah kadiba kaga ha wai yanzu dar lalacewa mutun ya tashi yana zagin sayyidina Abubakar yana cewa baya son manzo Allah kai ga san lalacewa ce wannan kai ba sayyidina Abubakar ba sahabban manzo Allah ga baki daya sun nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan takaita game da wannan in je zuwa ga abu na gaba ba dan komi ba saboda lokaci baya isa za dai mu hadu wasu abubuwa amma akwai sahabbai akwai abubuwa da yawa da sahabbai suka nuna daga ciki tasdiquhu fi ma akhbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari kala uku ne labarin da ya huce tun kafin a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bada wannan labarin kawai kace haka ne an hukare tabbas saboda shine gaskiya ne wannan duk iya cikin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin da manzo Allah ya bada kuma abin ya aikatu a raye tun suna kallo sahabbai wannan shi ma dole ka gaskata shi sannan labari kala na uku da manzo Allah yake bada shine labarin da zai wakana a nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarai kala kala daga cikin labarin da ya bada tun kafin ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haife shi ya bada labarin wani bawan Allah yana tafiya a daji kawai sai hadari ya kete a cikin wannan hadarin sai ya ji ana isqi hadiqata fulan sai ya ji ana kai wannan girgijin ka shayar da gonar wani yake ta duba duba bai ga kowa ba yaji ana kai wannan girgijin ka sayar da gonar wani kawai iya ta hiya sai ga ruwa ya kece sai ya samu noje ya lade kuma babu gonakai a wajen ba kuma an ce wannan ruwan ya sayar da gonar wani akai ruwa aka kare ya lade yanzu da aka kare ruwa sai huto yana ta hiya to ruwan nan yana gangarawa yana huta iya ta hiya kawai sai ya ga wani bawan Allah yana gyara hanya ruwa gashi nan ya taho kawai yana gyara hanya ruwan nan yana shigowa cikin garkashi yana bai wa garkashi ruwa kawai sai ya zo ya lallabo ya ce wane abin ya bashi mamaki ya ce wane ta Allah mai sunanka sai yace ai sunana wana wana yace wallahi sunan da aka ambata a cikin wannan girgijin shine sunan wannan bawan Allah yace dan Allah wana mi kake yi yace ai ni abubuwan da nake nomawa ina kasa shi gida uku ne kashi na farko in ci ni da iyalaina kashi na biyu in yi sadaka zuwa ga waɗanda suke bayin Allah wanda ba su da yace kashi na uku in aje shi in shekara ta sake dawowa in shifka yace haka ne kawai yake dan Allah kariba da sai ya bashi labari yace to ga abin da nashi Allah madaukin sarki takannasi ya tayar da hadari yayi maka ruwa kawai dan a shayar da gonarka dalilin wannan aikin da kake wannan labarin manzo Allah ya bada shi dole mu gaskata shi matukar muna son mu zasa su na dauki wannan a matsayin misali abu na uku shine wata sadiqu fi ma akhbara wajtinabu ma anhu naha wa zajar shine ka nisanci duk abin da manzo Allah ya hana kuma ya tsawatar duk abin da manzo Allah ya ce kakkai an huwa kare salamun alaikum bayyi wannan yana nuna kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya tsawatar yace hatsari ne aikata wannan abin kace ya rasulullah na hwasa bayyi sami'tu wa ata'tu najiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nayi da'a bayyin wannan abu wannan duk alama ce ta kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu na karshe shine wa Allah yu'badallahu illa bima shara kuma kada ka sake ka bauta yu'badallahu kuma kada ka sake ka bauta wa Allah sai da abinda manzo Allah ya zo da shi na shari'a a wannan gabar zan zo in yi bayani akai zaka ga mutane a wannan karon a daidai wannan watan ana yaudara bayin Allah da cewa duk wanda baya hitowa yayi taro in hito karara taron maulidi baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa duk wannan abinda muka ambata sayyidina Abubakar da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tsakani da Allah ba soyayya bace suka nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su taba yin maulidi ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zama yace kai rana kaza aka yi hinuwa mu ringa maulidi a wannan ranar mu yi farin ciki da ranar da aka yi kai malamai akwai malaman da suka tafi akan cewa ma ranar da ake cewa an aifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal suka ce kariya ce me yasa saboda hadisai da dama sun zo akai ko in ce kissoshi da dama sun zo akai lokacin da aka aifi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ma san ma yaushe ne ba domin cewa akai amul fili shekarar giwa aka aifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ma kiyaye yaushe ne ba sai bayan manzon Allah ya cika shekara 40 Allah ya aiko shi a matsayin manzon Allah an ga falalar da gare shi sai ake hasashen yaushe aka aifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai aka zo ake cewa ni ake cewa an aife shi 12 ga wata akwai wanda suka ce kai ba ma 12 aka aife shi ba wasu sun ce 15 ne wasu suka ce 17 akwai wanda suka ce 21 ma aka aife shi to ya wanne zamu dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbaci yace an aife shi a watan Rabiul Awwal sannan kuma sai yace an haife shi ranar litinin shi yasa manzo Allah an tambaye shi me yasa kake azumi ranar litinin manzo Allah yace saboda a rana aka aife ni aiko matukar kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ringa ni azumin ranar litinin din litinin in ta zo kai kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumi wai ba ka son manzo Allah sai ka hito kai maulidi malam wannan maganar tana jeho mai hudin ta cikin hadari domin abinda maganar take fassarawa shine sayyidina Abubakar baya son manzon Allah ke tunda bai taba yin maulidi ba wai dan Allah bari in tambaye mu tsakani da Allah a mutane su wa suka fi cancanta a ce su ne suke son ka matanka ƴaƴanka makusantanka ko wani can na nesa wane ne na kusan ka sayyidina Abubakar shi ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauke shi shi kadai a matsayin sahabbai Fatima Allah madaukin sarki ya kara yarda da ita diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Aisha radhiyallahu anha daya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dauki wa'annan uku ne a matsayin misali wa'annan mutanen ba su taba yin maulidi da cewa dan nuna soyayya ga manzo Allah dan Allah ba su san manzo Allah ne Aisha radhiyallahu anha kun shi manzo Allah ya ce yafi san kowa fiye da yafi san ta fiye da kowa ha ai ko ka san manzo Allah ba zai so wanda ba ta san shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Fatima yace tsoka ce daga cikin jikina yace duk abin da zai cutar da Fatima yace zai cutar da ni duk abin da zai yi ma Fatima alkhairi zai yi mini alkhairi yake to kaji ba manzo Allah ya hadu wannan amma duk da kasancewa haka
Fatima bata taba zawwa tace manzon Allah babana ya mutu ga ranar da aka aiye shi mu zo mu yi murna Fatima wani lokaci ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada mata wata magana kawai sai take kuka sai manzon Allah ya sake rada mata wata magana sai take dariya to ba tambaye ta ba menene akai sai daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ake tambaye ta sai tace ai radi na harko da manzon Allah ya mini ya ce na kusa mutuwa ne shi manzon Allah ya kusa mutuwa kenan zai mutu ya barta tace wannan abin nayi bakin cikin shi to wannan shi kanshi yana daga cikin nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai manzon Allah ba kai farin cikin aihuwar shi ba a'a za kai bakin ciki ne na barin duniya da baka ganshi ba shine abin da ya dace ka ringa ji a ranka kuma akwai malaman da suka ce ranar da aka aifi manzon Allah a irin wannan ranar ya mutu to kai da kazo kana murna kana jin dadi ranar da aka aifi manzon Allah shin a lokaci guda kuma kana murna ne na mutuwar da manzon Allah ya yi tunda duka kusan rana makamanci yatta ce ya rasu to ya ne kaga akwai adatul istifham akwai alamar tambaya Aisha Fatima sai aka ce to ai a karo na biyu kin yi murmushi sai tace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan in shi ya mutu to a cikin iyalin shi ni zan fara mutuwa in bi shi tace sai nayi dariya san shi in tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na shi dadi to Fatima yanda take son manzon Allah take son babanta bata taba cewa mu yi to mu yi babana maulidi ba saboda mu nuna san shi sayyidina Abubakar ku diba ku ga irin abin da yayi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar da ya nuna amma bai taba hitowa yace mu zo mu yi taro mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulidi ba saboda san shi kadai mi suke yi suna yin duk abin da manzon Allah ya ce su yi ne su bar duk abin da manzon Allah ya ce su bari kuma ba sa yin wani abu a cikin shari'a idan ana magana ai shi yasa aka ce cikin shari'a in dai shari'a ce to ba sa yi sai abin da manzon Allah ya ce ya zo da shi wajen shari'a shine abin da yake nuna cewa wannan shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda zai hito abin da yake muni ka hito ka ce wai wanda bai yi maulidi baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce mishi wa baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mishi kafiri ne wa domin duk inda baka son manzon Allah a zuciyarka to baka da wani rabo a cikin musulunci baka da waje dole kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai kana so ka zaman to musulmi sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah akwai cin mutuncin da yafi a ce maka wai baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu dan Allah masu yin maulidi zan nuna musu tambaya kamar yanda na shi wani malami yayi dan Allah kai duk soyayyar da kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama sai rana guda a shekara ne kai yanzu shekara kwana 360 ko 65 kai yanzu rana 1 zaka ware ko wata guda kwana 30 wai a shi kadai zaka nuna kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwanakin duk sun tsaya banza to wanda yake son manzon Allah hakikanin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum wallahi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo zai kwanta manzon Allah ya koyar da zikirin kwanci in zaka yi barci ga abin da zaka karanta soyayya ce ga manzon Allah ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga barci ga abin da yake karantawa ka karanta shi soyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son a yayi abu da dama soyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana yin abu da dama kai ma kai hatta sharce kai manzo Allah in zai sharce kanshi bangaren dama yake fara sa fenyi ya sharce sannan ya dawo bangaren hagu mai sharce wallahi a yau in ka dauki fenyi ka fara sharce bangaren ka na dama da niyyar wai kai ne saboda koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka dawo wannan bangaren lada zaka samu soyayya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai din mai yin wannan wai kawai dan bai hito a watan Rabi'ul Awwal yace shi yana kaza wai sai a ce mishi baya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah akwai adalci a cikin wannan magana mun shi dai irin bayanin da malamai suka faɗi akan me ake ce ma soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga alamomi to wa'innan alamomin wallahi in ka siffanta da su wani ya shekara yana ce maka baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakka damu dama ba so kake shi ya yarda kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai abinda kake so shine Allah ya yarda kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku tabbas Allah yace in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah in dai kuna son Allah da manzansa to ku bi manzan Allah in ko kuka bi manzan Allah abinda manzan Allah ya hodi to Allah zai so ku aiwa an kare ka jima baka so ni ba wallahi in dai Allah zai so ni wallahi sallahi ka shekaran miliyan kana cewa ba na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka oho kamar yanda malam yake hodi
Allah madaukin sarki yake cewa kuma waman yuti Allah war rasula duk wanda yayi ma Allah da'a yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin kai dan Allah ka diba ka wata falala ta kai ka kasance tare da wannan mutanen Allah bai ce ba duk wanda yake san Allah kuma yayi to yayi maulidi Allah ce ai wanda yake san Allah kuma yayi wa manzon Allah biyayya ba a ce kai to kai maulidi ba kai biyayya akan manzon Allah ya ce ika za kai manzon Allah ya ce kas kai kaza ka fasa sai Allah ya ce to duk wanda yayi haka to tabbas ranar tashi alqiyama fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina zai kasance cikin annabawa dan Allah manzon Allah annabi Muhammad ba annabi bane ba to Allah da kanshi yace in dai ka bi manzon Allah zaka kasance tare da annabi Muhammad was-siddiqin an sayyidina Abu Bakar siddiq shi yasa ake ce mishi ma Abu Bakr ne siddiq domin shi ne yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alqiyama zaka tashi tare da manzon Allah zaka tashi tare da sayyidina Abu Bakar wash-shuhada sayyidina Umar shahidi ne domin iya sallah aka kashe shi Allah madaukin sarki ya ƙara yarda a gare su zaka tashi tare da Umar in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was-salihin da mutane na ƙorai irin su sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran sahabbai su ma dukkan shahidai ne kuma salihan bayi irin su tabi'ai irin su manyan malamai wanda muke kyautata musu zato su Imam Malik Allah madaukin sarki ya ƙara rahma a gare su irin su Imam Ahmad bin Hanbal irin su Imam Shafi'i wannan duk mata dan Allah da Annabi dukiya suka bari muka san su me suka yi aikin kirki suka yi to ranar tashi alƙiyama za ka kasance tare kai yanzu dan Allah ko a nan duniya aka ce za a yi wani taro taron zai gama ƴan Nijar gabaki daya amma hun an zo taron fa za a ganka tare da Chani za a ganka tare da Muhammad Lamin Sen za a ganka tare da jigajigan SNSP dan Allah wani irin jin dadi ne ba za ka yi ba zaka ga kamar ka to kai yanzu ranar tashi alƙiyama aka ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba ai an kare kana tare da sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Uthman Ali da sauran ai wallahi shikenan to ɗan uwa a takeice wannan shine ake ce masa soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kayi mishi da'a cikin umarnin sa ka gaskata abin da ya bada labari kayi me yake da suna ka nisanci duk abin da ya hana ko kuma ya tsawatar akai sannan kuma kada ka bauta ma Allah sai abin da shari'ar manzon Allah ta zo da shi wannan shine wallahi hakikanin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu bayan wannan kawai ana so ne a dan juya a dan gyara hanyar da za a ci abinci ko wani abu makamancin haka wallahi tallahi da cewa suka yi wanda yayi maulidi yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai in baka yi maulidi baka son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ko aka mu ba ruwan mu abinda muke hada da shi shine wai sun ce in kai maulidi in baka yi wai baka son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda muke hada da shi wani yace wai maulidi wai ka ji a ranka ne kana ka ji dadi wai shine maulidi dan Allah dan annabi ai inda haka ne alhamdulillah ba sai sun hito ba kenan kowa ya zauna a gidan shi kenan sai ya ji dadi shikenan an huta amma ai ba haka suke ba za a hito a cika titi yanzu abun da lokacin muna da wayan mu wallahi tallahi maulidi abinda ake a zo makaranta a zauna wasu daga cikin daliban makaranta su karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su karanta alqur'ani wasu su karanta hadisi shikenan ai addu'a a watsi dan Allah yanzu haka ake yi yanzu har wani wai zagaye ake ba kafin ranar sai an yi zagaye wai abin unguwa da kidi ana zagayewa wai subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa da fata abin nan hudi dai Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada inda nayi kuskure kuma dama akwai karancin ilimi a ciki Allah madaukin sarki ya gafarta mini Allah madaukin sarki ya kuma ƙara sanya soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wanda ya baiwa malam wato daman kaiwa ƙarshe dangane da nasihar da ya san zuwa gare mu da ku baki daya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abinda malam ya wato tunatar da mu da shi a cikin mizanin shi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba mu dama mu kanmu na wato aiki da abinda malam ya faɗa mana a cikin wannan nasiha ta shi a gunguje malam ya yi wato tattauna mana da fanko akan abin da ya shafi wajabicin wato soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam wato ita soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malai ya bayani ba wai sai na kawo hadisi ba saboda bayani ya riga ya gabata wallahi wajibi ne kuma ba soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai tana bayyana bane wato cikin kai kawo da harshen kake dangane da fadanta a'a ana buƙatan aiki ne a cikin ta malai yayi bayani sosai akai kuma ya kai ga wata gaba wacce ke nuna wato abinda mutum yake samu dangane da wato soyayya ta manzo Allah na daga cikin abubuwa ina so na dauko abu ɗaya ne da ya magana akai duba da yanayi na lokaci wato malai yayi magana akan duk mai nuna soyayya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana samu wato dama suhba da manzon ya annabi Muhammad a cikin aljanna ta ubangiji wannan bantaba ce wacce ba abin da ke bada ta wato sai soyayya zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu ta'ala gare shi sannan kuma da wani aiki babba na ibada wanda Allah yake bada iko wato da shi a isa zuwa ga wannan lamarin sannan malai yayi mana bayani akan wato alamomi na soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna cewa bawa yana son manzon sallallahu alaihi wasallam ba wai yawan magana ne ba a'a ana buƙatan ka dauki wato sunnar shi kai babu wani aiki guda ɗaya face abin soyuwa ne zuwa ga Allah sunna guda ɗaya ta manzon sallallahu alaihi wasallam in ka doka ka tabbaka tana nuna cewa kana son shi sunna guda ɗaya ta manzon sallallahu alaihi wasallam wacce ka doka kai aiki da ita tana iya zama sanadiyyar da zaka samu dacewa tana iya zama sanadiyyar da zaka samu soyayya Allah subhanahu wataala tana daga cikin sanadiyyar da zaka samu soyayyar manzon Allah shi kanshi cewa da aminci Allah subhanahu wataala tabbata a gare shi wato abinda nake so na taƙaita dan gajeren bayani na a cikin shi kamar yadda malai ya bayani cewa a so manzon Allah ko kuma a yi tsaa zuwa ga manzon Allah bai wuta ƙarƙashin wasu ababe da zan zano mana kuma na ɗaure su da wasu ayoyi na Ubangiji na daga cikin soyayya ta manzon Allah kamar yadda malam ya bayani shine cewa tasdiquhu fima akhbar gaskata shi dangane da abin da yayi min ya bada labari domin shi manzon Allah ba wai yana gayin abin da yayi masa bane dan gaban kanshi a'a duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to tabbata ka wato wadatar da zuciyarka da cewa wallahi ya samu lasisi ne daga Allah la yantiqu anil hawa in huwa mi illa wahyu yuha manzo Allah ba yana gayin magana bane wai dan gaban kanshi wahayi ne ake mai umarni ne daga Allah subhanahu wataala a can ne ya samu lasisi Nabi shine qa'atuhu fi ma amara yin qa'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da yayi dangane da abin da yayi umarni da shi Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sai mai girma yake cewa wa ma ataakum rasul fakhudhu duk abin da babu wannan amune duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maku da shi kakwai wuta-wuta a kai kuɗuke shi in ji Ubangiji saboda ba yana yin shi bane don gaban kanshi wannan reshe na wannan aya ita ke tabbatar da cewa ba a wato jinkiri dangane da karɓar umarnin da wato annabi Muhammad ya zo da shi sannan wajtinabi ma naha anhu wa zaja wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu kenan wannan cikon sashen na wannan aya kuma shi ke tabbatar da cewa duk abinda wato manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani zuwa ga bayi na Allah da su bar shi ya samu lasisi ne daga wajen Ubangiji ba yayi bane dan gaban kanshi kuma wallahi wannan shike tabbatar da cewa shi kanshi manzo Allah yana son shi kanshi manzo Allah yana son manzo sallallahu alaihi wasallam da za a bashi dama Allah subhanahu wataala zai bashi dama cewa miye buƙata shi a ranar al-qiyama zai ce ummati ummati ban so na tsawaita bayani ne akai kenan wannan shike tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana son mu dan haka mu muka fi kowa cancanta al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi mu isar da soyayya zuwa gare shi zan takaita ne da wato kawo kissa guda ɗaya akan wannan lamarin malamai suke cewa wallahi babu wata uwa a duniyar nan wacce ta haihu da tun ranar da ta haihu shi ya zuwa ranar da za a yi komawa zuwa ga Allah
wacce za ta ɗaukar wannan jaririn ta sa shi ga gandarta tsaba soyayya ta ji shi sama ga yanda wato ga shikinta ga gabanta tsaba yadda wato sayyidina Abubakar ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi cikin kirjin shi lokacin da aka ce yayi wafati wannan shike tabbatar da cewa wallahi babu wani mai san manzon sallallahu alaihi wasallam ko ma bayan sahabban shi babu wasu masu son manzon sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sahabban shi suke son shi wannan shike bamu damu mu isar da radi zuwa ga ƴan Shia sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam sun yi kai kawo dangane da tsayi da wato sunna ta mi sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam sun ba da gudunmawa da ƙarfin su sun ba da gudunmawa da dukiyar su sun ba da gudunmawa da hankulan su lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi wafati Bilal ya yi malam wallahi tattare kayan shi yace yau da ya kamshi Madina ba ta zaune gare shi yace yau Madina ba ta zaune gare shi ba yace wallahi da a ce uwarsa ce wanda ta haife shi ko uban shi ne wanda ya haife shi ya mutu a yau da zai zauna a Madina amma manzo sallallahu alaihi wasallam ake magana ya ban duniya yace don haka a yau wallahi zaman Madina ya haramta gare shi wannan shike tabbatar da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna son manzon Allah lokacin wani lokaci da aka yi bayan ya tafi sai ya dawo a wata asuba babu wanda ya san ya shigo cikin garin Madina ya so ziyara malam sai ya tashi ya hau inda ya saba kiran sallah inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba tura shi ya je ya kiran sallah sai ya hau ya kira sallah wallahi babu wani da a Madina da musulmi mai imani wanda a ranar beke ce da hawaye wannan shike tabbatar da cewa wallahi matan Madina suna son manzo sallallahu alaihi wasallam taya ne zaka ce mana wai dole malam sai mun yi maulidi za mu so manzo Allah wannan magana ce da fata da lasisi har na ji ɗaya daga cikin ɗayan malaman wancan gidan yake cewa wai wanda bai ya maulidi shi a tashi fahimta ba musulmi bane ba yanzu dan Allah mu mun yi kama da kafirai dan Allah kai yanzu na rantsi da Allah ba wai matan da ke rayuwa a duniyar nan ta yau ba ko Fir'auna kai ko Iblisu ya shinshina mu ya san ba ma kamshin kasance wallahi ko Iblisu ya shinshina mu ya san ba ma abin da warin tasirci ta ya ne zaka danganta dan uwanka musulmi wanda ka san kai da kanka ka san wallahi yana son Allah yana son manzo Allah ka danganta shi da kasance lokacin da na ji wannan magana wallahi salula ta ka san ke ta ne saboda abin ya hauni saboda bayya ruwa don haka soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai tana cikin maulidi bane soyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana cikin doka sunnoni shi ne ka abbaka su tana cikin yarda da abin da ya bayar da labari ne tana cikin wato yin ta'a dangane da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana cikin barin abin da yayi hani zuwa gare shi don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala mu da muka fahimta kuma muna fatan duk ma wanda bai fahimta ba Allah ya fahimtar da shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wato tabbatar da dugadugan mu akan soyayyar manzo Allah wallahi muna son manzo Allah wallahi 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 muna son manzo Allah ko kai amma ko baka yarda ba wannan magana da kai radi ne zuwa gare ka kabuma kalimatan takhruju min afwahin in yaquluna illa kadhiba kuma ni a wannan magana wallahi mun tsaida magana guda ɗaya malam muna fatan Allah ya mana hisabi akan wannan magana wa nadhu'u mawazinan isqal yawmil qiyama فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل إن شاء الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين من أفات الله سبحانه وتعالى يبام داتش و ما لن سيد كمانا دعا الدعاء إذا لي نكام بياني أينا تعالى جنامك عمباني كما يدى مال المنا يساني ناتش وراء إذا سيد كمانا دعا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الاعداء وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك بالرسالة وما توعد ذلك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا حي يا قيوم، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.